kwallon kafa ta Barcelona ta doke Inter Milan na kasar Italy da kwallo biyu da newa a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai na shekara 2018 zuwa 2019 a matakin wasan rukuni zagaye na uku. A sauran wasannin da aka buga a ranar Laraba da ta gabata, kungiyar kwallon kafa ta PSV sun yi 2-2 tsakanin su da Tottenham, sai kungiyar kwallon kafa ta Club Brugge inda suka tashi 1-1 a tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Monaco. Borussia Dortmund kuwa ta lallasa Atletico Madrid ne na kasar Spain da kwallaye 4 da nema. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool na kasar Ingila ta doke Cravena da ci kwallo 4 da nema. Lokomotiv Moscow na kasar Russia ta sha kashi a gidanta da ci 3-1 a hannun kungiyar kwallon kafa ta FC Porto. PSG na kasar Faransa da Napoli sun tashi can jaras 2-2. Galatasaray sun tashi babu ci tsakanin su da Schalke 0 bayan kammala wasan zagaye na 3 a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai a matakin rukuni. Ga yadda jadawalin kunin ya kama: a rukunin A, kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund take jan ragaman da maki 9, Atletico Madrid tana mataki na 2 da maki 6, sai Club Brugge take mataki na 3 da maki 1, Monaco tana mataki na 4 da maki 1. Har ila yau a rukunin B kuwa, kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da kasar Spain take jan ragaman da maki 9, Inter Milan tana mataki na 2 da maki 6, sai Tottenham na England da maki 1 a mataki na 3, PSV tana mataki na 4 da maki 1. A rukunin C kuwa, Liverpool tana mataki na 1 ne da maki 6, Napoli tana mataki na 2 da maki 5, sai kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain na kasar Faransa take mataki na 3 da maki 4, Cravena tana mataki na 4 da maki 1. A rukunin da kuwa, wanda ya shafi kungiyar kwallon kafa ta FC Porto take jan ragaman da maki 7, Schalke 0 tana mataki na 2 da maki 5, Galatasaray tana mataki na 3 da maki 4, Lokomotiv Moscow tana mataki na 4 ba tare da maki ba. A sauran rukunin kuwa, musamman rukunin A, kungiyar kwallon kafa ta Ajax tana mataki na 1 da maki 7, Bayern Munich tana 5 da ita a mataki na 2 da maki 7, Benfica tana mataki na 3 da maki 3, sai kuma Everton wanda take mataki na 4 ba tare da maki ba. A rukunin F, Manchester City na kasar Ingila take jan ragaman da maki 6, sai Olympiacos Lyon wanda take mataki na 2 da maki 5. Kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim tana mataki na 3 da maki 2, Shakhtar Donetsk tana mataki na 4 da maki 2. A rukunin G kuwa, kungiyar kwallon kafa ta Roma na kasar Italy take jan ragaman da maki 6, sai Real Madrid na kasar Spain da maki 6, CSKA Moscow na kasar Russia tana mataki na 3 da maki 4, Victoria Pleasant tana mataki na 4 da maki 1. Rukunin H kuwa, wanda ya shafi kungiyar kwallon kafa ta Juventus na kasar Italy tana mataki na 1 da maki 9, Manchester United na kasar Ingila tana mataki na 2 da maki 4, sai Valencia na kasar Spain tana mataki na 3 da maki 2, Young Boys tana mataki na 4 da maki 1. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.